Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM din da suka hada da radio a amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar din, da kuma yanzu haka za a iya jin mu ta Alpha Radio a can kasar Ghana a Kumasi, haka kuma za a iya jin mu ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
ni Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 1 ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba, inda yau za mu yi magana ne akan shin yaya al'adar tsangwama ko rashin ta yake a wannan zamanin,
musamman ma idan aka samu mutum da wata rashin lafiya. Ganin cewa yau ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don tunawa da ciwo mai karya garkuwar jiki, wato HIV ko kuma AIDS a turance, mai karya garkuwar jikin dan adam din.
A kullum ana tunanin cewa kusan akalla mutane 5,600 ne suke da cutar HIV ko AIDS, kuma ya kasance kusan mutane 230 ke dauke da shi kowace awa.
To haka kuma akwai wanda zamu tattauna da shi, wato Sufin Zamani, wanda shi kansa wani mawaki ne da muke son mu ji wane ne shi a fagen nishadi tun da yau Juma'a.
Mai martaba a sarkin Kano Sano Sulami Do Sanusi, masu jamaka duk sun sakar maka dan sun fahimci Rabbu ne yayi maka sarkin Kano Sanusi.
To za mu ji kuma bayan wannan waka da muka ji in mun tattauna da shi, za mu ji daga jama'a masu sauraro yadda suke kallon al'amarin ɗabi'ar tsangwama, musamman idan mutum na ɗauke da ciwo mai karya garkuwar jiki. Ka amince mun ce yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da wannan rana da kuma yadda ya kamata kowa ya samu ƴanci na samun lafiya. Yawwa, da walwala ita kanta.
Ga wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da kuma Instagram.
To saƙon farko daga Abubakar Kawu Girgir yace tabbas yawancin al'umma na tsangwamar mutanen da ke dauke da wannan cuta mai karya garkuwar jiki, wato sida. Sai dai muna fatan al'ummar da ke wannan tsangwama su sani cewa babu wanda yafi karfin kamuwa da wannan cuta, da fatan za mu gane cewa haka yake, abin mu daina tsangwamar su, mu kuma Allah ya dada kare mu.
Saƙo na gaba kuma ya fito daga hannun daga gurin Aliyu Adamu Yola, yace yau da gobe hakika nuna tsangwama da ake yi ga masu wannan cuta ta HIV sam-sam bai dace ba, duba da cewa fa su ma mutane ne kamar kowa, kuma cuta ce babu wanda yafi karfin hakan.
Sai kuma Musbahu Musa Unguwa Uku yace gaskiya yin hakan sam-sam bai kamata ba, ya kamata mutuna cewa su ma ta faru domin sun riga sun gani kenan, sai mu taya su da addu'a da kulawa, kuma mu ƙara kula da kanmu
okay
ba tsan gwamnati ba
haka ne sai kuma sako daga Haruna Hamisu dan malam Daura yace salam yau da gobe hakika wayar da kawunan al'umma da ake yi hakan na takawa muhimmiyar rawa wajen rage tsan goma a wajen al'umma da fatan Allah zai kare mu baki daya
to sai kuma Umar Adamu Katagun yace tabbas muna kyama ga mutanen da ke dauke da cutar HIV ko sida ba karamin babbar matsala bace hakan ga makomar al'ummar da ke dauke da wannan cuta da fatan gwamnati da malamai za su ƙara kaimi wajen fadakar da al'umma illar kyamatar masu fama da sida ko kuma HIV
sai kuma sako na gaba daga gurin
Arabiyu
to Muhammad Sakwato Daular Usmaniya to yace hakika masu dauke da cutar HIV AIDS har yanzu basu daina samun tsangwama da kyama ba a wajen al'umma ba abinda nake so mutane su gane cewa tabbas wannan ba da san ransu suka kama da ita ba Allah ne ya jarrabce su da wannan cuta kuma babu wanda yafi karfin wannan jarrabawar ta kamuwa da wannan cuta ko kuma kowace cuta Allah ya ba ku lafiya masu dauke da wannan cutar mu kuma Allah ya kare mu
to amin sai Nura Sani Rijau yace salam yau da gobe ganin cewa yau ce rana da majalisar dinkin duniyar ta ware domin tunawa da masu dauke da cutar da ke karya garkuwar jiki wato sida ko kuma HIV AIDS a turanci hakika masu dauke da wannan cutar suna fuskantar matsaloli da dama a rayuwa musamman ma tsangwama daga abokanan zama da na mu'amala ta yau da kullum addu'a ta anan ita ce Allah ubangiji ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana ita wato lafiyar kenan ya kuma kare mu daga wannan cuta amin
summa amin sako na gaba kuma yace daga Abdullahi Abdulhamid Zamani yace yau da gobe ya kamata gwamnati kar ta gaza wajen taimakawa waɗannan bayan Allah
sai kuma Sanusi Potoscom yace ko shakka babu masu dauke da cutar kanjamau ko kuma sida suna fuskantar kalubale ta tsangwama musamman ma a yankin mu na arewacin Najeriya da fatan zamu daina masu dauke da wannan cutar kuma Allah ya ba su lafiya wato Hafsa da wannan maganar wannan kalma ta kanjamau ita kanta masana kiwon lafiya ita kanta sun ce tsangwama ce saboda idan ka ce kanjamau irin abun yana da ban tsoro amma in kace ciwo mai kare garkuwar jiki kowa ya san wani ciwo ne da ya shige ka ko ya shiga jinin ka wanda kila kuma ba zai zama ciwo kamar yanda da an aka ce kanjamau ko ka ce
amma kasan da yake ciwo wannan kalmar kanjamau din ta shiga bakin mutane
kwarai kuwa duk sanda aka fade ta sai a yaya dai saboda yawanci zaka ga in ana bincike ana dudduba mutane ya kamata su dinga karance su dinga kuma tambaya za ka gane kuma su kuma hukumomi su dinga wayar da kan mutane akan irin wannan kalaman saboda akwai kalma mai zafi ko mun kyanta akwai kuma kalma mai dadi ko mun rashin kyanta
ya danganta da haka yake Allah ya sa mu dace
to amin
sai kuma sako daga gurin Adamu biyu biyar unguru yace hakika yau da gobe masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki suna samun tsangwama a cikin al'umma hanya mafi sauki na daina tsangwamar su shine su dinga shan magani akan lokaci kada cutar ta nuna wata alama a jikin su kuma su dinga daukan wanka idan za su shiga cikin al'umma dan rashin tsafta na daga cikin abin da yasa ake kyamar su
yayi magana
kuma kasan da yake tsafta yana cikin ɗaya daga cikin abin da ake so su kula da shi
sosai kuwa saboda shi kanshi matakai ne na kare kai daga tai tsamari to sai Shehu Abdullahi Dusi Smart yace assalamu alaikum yau da gobe wato a gaskiya lamarin tsangwamar masu cutar HIV ya samo asali ne tun kafin mutane su gane cutar da farko to amma yanzu duk wanda kaga yana kyamar mai wannan ciwo to ya fahimci menene ciwon HIV ba ko kuma AIDS ko tashi lafiya
kaga zancen wayar da kai da kake magana kenan
ya fado ciki
haka yake to sai kuma sako daga sakon karshe muke da shi anan daga shafin mu na Facebook daga gurin Muzammil da Mujibru yace yau da gobe alhamdulillah tsangoma da kyamar masu fama da wannan larura yana raguwa matuka domin jajircewa da kafofin yada labarai ke yi wajen wayar da sauran jama'a akan yanayin wannan cuta
to haka yake mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni idan lokaci ya bamu dama zamu dan karanto wasu daga cikin Facebook live sakonnin da zaku aiko ko kuma shafin mu na Instagram in kun saka zamu fadi abin da kuka ce to yanzu kan sai mu ba su damar su ma su tofa waya ko kuma su kira waya su tofa albarkacin bakin su
Kabara
kafin mu je ga masu rado da zasu kira su tufa albarkacin bakin su kafin ki ce wani abu lamba ita ce alamar tarawa 1 sai kuma asa 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 me
kamar muna da mai kira akan waya
to shi ke
muna da Kaduna ko
assalamu alaikum
yawa wa alaikum assalam
sunana Abuba Ausa dan Fulani daga Surusawa Karamar Hukumar Lere Sami Jihar Kaduna.
To Malam Abuba sannu.
Yawwa barkan ku da aiki.
Yawwa barka ka dai.
To Malam Abuba menene kake ganin yake jawo tsangwama ga masu wayannan wannan cuta ta HIV ko kuma cutar SIDA?
Eh gaskiya kam ana ma mutane tsangwama musamman duk wanda aka ce yana da irin wannan cuta gaskiya yana tantan matsala sosai. To amma yanzu abun ai ya dan rage gaskiya al'amari.
Haka kake gani?
Me yasa kace ya ragu?
A wasu wuraren gaskiya abu ya ragu amma da an ce ga mai kanjawo za ga mutane suna bari wurin kawai.
To yanzu kana ga in aka ce gashi ba a yi wannan.
Yake an dan wayar da kan mutane.
Haka.
To miyati miyati mun gode
to kai kan midilla tare
na midilla
to ma sha Allah
kaga dadin a samu sarauniya babbariya a
ciki bari kije ki hadu da platin ne ya fago miki fullanci kije kamar ya ballo miki shanu dai Allah ko yake ni ta kanki
sai marka masa kanu
ga wani nan bari mu ji wani ne alai wane ne alai
alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Daga ina kake kirawa ke kan waya?
Kuna magana da dan Asabe mai fata daga Yauri.
Dan Asabe barka da warhaka daga Yauri.
Barka ka dai ya aiki.
Lafiya, lauya, lamura.
Alhamdulillah.
To yayi daidai muna jin ka ya kake kallon al'amarin tsangwama musamman yau sai rana ta Majalisar Dinkin Duniya ta kula ko kuma tana da masu dauke da ciwon da ke kare garkuwar jiki da kuma yanda aka ce a basu dama ta rayuwa mai dadi da magunguna da makamantansu. Ya kuke kallon maganar tsangwama?
To gaskiya magana tsangwama tana nan bata kau ba wanda gaskiya fi sabilillah ina ganin laifin masu dafi da wannan lalura ne saboda ba su shan magani kamar yadda ya kamata. Inda suna shan magani ba za ka ma gane cewa mai wannan lalura yana dauke da ita ba.
Kamar
masu shan magani za ka gansu tubul-tubul ba ta cikin tsawon sheki yake yi.
To amma ina da tambaya cigaba.
Amma idan aka ce yau mutum ya fara shan magani ya bari za ka ga cewa ramar ta dawo tun yana iya tafiya har yanzu ba shi iya tafiya ya kai kwanci. To gaskiya irin yadda suke yawan zawo haka da rashin lafiya yau ciwo gobe lafiya shi ke jawo tsangwama ga sauran mutane.
To kila mutumin bai da ko kuma mutum bai da yanda zai iya samu magani saboda yanayin yau da gobe?
To maganin ai kyauta ake badawa
cikin samu
mutane suna wasu ba su son su je asibiti a auna su a cikin da wannan cuta. Sannan kuma su waɗanda aka auna suna da wannan cuta maimakon su ci gaba da magani sai yake ga an koma wurin bokaye da malamai. To gaskiya duk mutumin da ya samu kansa wurin boka yana tabbata miki da waya wannan ciwo ya sake shi.
Ya kama ba daidai ba.
Su cewa suna da magani ko a ba rashin lafiya
ba. Sai ma a ce musu aljihu.
Ka aka yi wani ya maka
jefe shi.
Ya sawo ka a gaba. To kin ga shi ke sa mutanen mu wani lokaci.
Ashe boka ne ya jefe ka.
Boka ne ya jefe ka.
Boka ne ya kai waɗannan mutane ga halaka.
To mun gode sosai.
Da fatan gidan rediyon America zai ƙara wayar ma da mutane
kai. Insha Allah. To mun gode sosai dan
asiri. Maganar nan da yake yi na cewa mutane kwarai da gaske.
Ya shi shugaban hukumar daki da ciwo mai kare garkuwar jiki wato shi da Dr. Sani da Aliyu da yake Abuja wanda naka kenan ko kin san yayi magana akan cewa fitowa a gwada shine babban mafita.
Shine babban mafita
musamman ga matasa. Ka san matsayinka idan baka da shi a gaya maka ya za a yi ka kare.
To ai mutum yana ganin cewa
ga yanda zaka yi ba wai rayuwarka ta zo karshe.
To ai ka bar mutum yana ganin cewa na sha yin magana da mutane kuma na san kai ma ka sha magana da mutane cewa idan suka fito din ko kuma suka je asibiti kallon da za a yi musu su suna ganin kaman wata tsoma ce
kuma wani lokaci sai ka yi haƙi da wannan kai kanka akan kanka akwai lokacin da muke shirye-shirye irin a baya irin aikin mu na jarida da na je wani asibiti ana interview da ana son irin interview da masu ciwon kare garkuwar jiki ina ga ya muke asibitin cike da su a wurin da amma danda nazo wurin na ce a to ina son in interview da su saboda su saki jikin su din ni ma sai nazo na ce to gwadawa ake to ni ba gwada ni
haka yake
aka gwada sai suka saki jikin su muka yi hira muka zauna me ya same ni mun yi hira lafiya lau mun yi program sun yi interview sun ga mun mutane yaya suke ji yaya suke kamata a yi musu irin wannan maganar tsangoma ita suka fi magana cewa ba wai fadan ne ba sa sani ba amma tsangoma su da ake shine babban
kuma wannan cuta fa ba takardar mutuwa bace
to shine wai Bahaushe yace in ajali ya kira to ko ba ciwo sai
haka ne to bara mu garza KB
yawa
to salamu alaikum
alaikum assalam mala ango malamin makaranta ya wuri
to mala
barka da warhaka
eh barka ya aiki
lafiya law wallahi ya gida
to masha Allah
yawa
lafiya law
me zaka ce game da tsangoma tunda yanayin tsangoma yayi katutu a cikin jama'a ga masu dauke da cutar sida ko HIV
gaskiya game da abin da nake so in dai bani dangane da tsangoma da ake yi ma masu a ciwon kanjamau duk waɗannan mutane gaskiya kamata masu yi musu a tsangoma kamata su san da cewa wannan abin ha Allah ne riga ya dora musu wannan lalura ko ba gaskiya ba
na'am
yawa bai kamata a zo ana tsangoma su kuma
to mun rasa KB to saboda haka kaga maganan da yake yi na cewa Allah ne ya dora musu ba wai mutun ne ya jawo kansa ba
kuma kin san abin da yake na sani yawanci wanda mutane suka na san sai rage wannan shi ne tunanin cewa da an ce ai wannan yana da ciwon HIV sai a ce ai haya ai shi ne
ban ya tafi
kaza to mutane sun gane cewa ba haka abin yake ba sun gane cewa akwai hanyoyi da yawa na kamuwa da
wannan
haka ne to saboda haka muna ci gaba da daukar dan wayoyinku saboda mu ji yaya abin yake a kuke kallon tsangoma sannan kuma duk wanda ya kira ba dole sai ya fadi ma maganan ya tsangoma take ba shawara
yawa
ya kamata ne
ta ya ba daki da wannan lamari kuma ka san ka bara ko ka gani fa yanda ake samun watan lambar mutanen da ke dauke da cutan nan a kowace awa aka ce fa kusan mutane 230 fa a fadin duniya ke dauke da wannan cutar kowace awa fa
zan tuna musu wannan magana da kika yi jiya shi director na naka shi Dr. Sani yayi maganan cewa abin da yafi basu tsoro da kuma yasa suke tashi aiki tukuri shine a cikin yara da ake haifa da ciwon nan na mai kare garkuwar jiki saboda rashin ba a zuwa a gwaji in mata suna da ciki da sauransu yace babban matsalar shine yara hudu daga cikin na duniya da ake haifa to guda uku daga ciki a Najeriya ake haifa su
a Najeriya
je yayi wannan magana a hirar da muka yi to kin ga kenan akwai matsala
sosai
yace a fita a gwaji mata masu juna biyu saboda kasashe shi duk kasashen da suka ci gaba din nan wa yake haifa wani yaron shi da maganan cewa wai yana da ciwon
haka ne
to ba wannan
bane kuma kasa kuma jihohin Najeriya da dama wurare a Najeriya da dama akan samu ma inda mutane ba su da yanda za su yi su je su gwada ko suna da cutar ko ba su da ita amma ya kamata
to bari ga wasu ina jin alaikum assalamu alaikum
salam
wa alaikum assalam
assalamu alaikum
wa alaikum assalam barka da warhaka
aiwa
da wa muke magana
Isa mai kibi dan sure
to Isa mai kifi
dan sure
ba
daga ina
kuma roni jihar Jigawa
to barka da warhaka
lauyan kuma masu kefa ne
kai lalle su shar to muna jinka yi mana lauyan tsangwama yau kai mana lauyan kana ji kai mana lauyan tsangwama yau ba lauyan
kefa ne ba
to lauyan tsangwama mu
kuma yauwa lauyan
masu mu anan babu tsangwama
yauwa to
mun samu saukin tsangoma domin Allah wa nan yankin mu gaskiya babu tsangoma domin mu kowa timbul yake mai wato wannan larurai
to wani irin wace shawara zaka bada ga waɗanda suke tsangoma
har yanzu ga waɗanda Allah ya sanya ya jarabce su da wannan larura su daina dare da shiga jama'a kuma su rinka dagewa zuwa karban magani
na'am
Allah Ubangiji ya taimaka.
Amin amin. Sai Allah ya sa mu dace. Mun gode likitan wanda suke yi tsangoma su, wanda aka tsangoma yanzu ya zama likitan wanda aka tsangoma
ne. Haka kuma ce fannan nan an warai an aje. Kabar ya kamata mu shakata amma.
Gaskiya ne rai dangin gore ne. To bari mu dan shakata da dama muna da mawakin mu da zamu lalaba an jima Allah ya ba mu dama domin mu ji dan bangaren mu na nishadi. Bari mu dan ji wakar sa.
Taka lafiya sai mai martaba sai sarkin Kano taka lafiya
To ha an wake sarki saura shirin yau da gobe wallahi suki ina nace saura shirin yau da gobe ka wake shi Allah ka ja mu kanka assalamu alaikum
salamu
alaikum
salamu alaikum
yanzu yawa to yanzu ai ba wani magana kai tsaye duniya tana jin ka ne saboda haka kai shiru mi gida kawai salamu alaikum
okay dama ni abin da
kana ji na yawa ai mu ci gaba kawai kai tsaye ne ana jin ka yanzu haka
yawa to shi yasa ni ma abin da ya rikita na tafi ai na san tun da gashi ba wuce dai magana an fara yawa
okay to ai injiniyoyi suka kira ka yasa su ba a magana da ba sa magana da Hausa
okay
to da farko da wa muke magana da farko da wa muke magana hello ina kamar line
assalamu alaikum
kana jin mu kuwa hello
Hello
Tofa sai a hankali kenan
to
eh to ina ga layin shi fa gaskiya kamar akwai dan tangarda gaskiya
to mun samu tangarda daga
ina ga sai an sake laluba shi kenan naji abu yana wani kaman ihu haka to dama abin da yasa muke son mu dan tattauna da shi mu jine yaya waka yaya fara akwai wata waka da yayi yana san zuwa America yana wani ne da ya waki America na ji san ya waki sarkin kan san ji ya waki Hadiza gaban Airfilm nace to
a gaskiya sora yau da gobe
yawa shine ai shi salon wakar sa sannan in ji me yake to gashi na
yaya to mun ƙara samun shi a waya
to kai tsaye ga ya mana sunan ka cikakke
okay dama ni abin
hello
to shi kenan
da wa muke magana ya sunan ka ga ya mana sunan ka cikakke
eh yasa ni ma abin da ya rikita na to wannan ina son tun da gashi ba wuce dai magana an fara yawa
wannan ina ga abin da ke faruwa kin san menene
eh
idan in kai waya
eh
kuka gama hira
ai
yayin sakin ruwayin kan shi
haka yake
sai ka jira mai mai
haka yake haka yake na fahimta
to network a dinga gyarawa Allah sai a dinga samu
na to kabar ya kamata mu je a shafin mu na Facebook ko ko ya kake gani eh mu ga abubuwan da suke yi
eh to 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 bismillah gashi kwan an hada mu yanzu dama na ga yana ta blinking
yawa
to yana ta bubbulta ido to shikenan to sakonnin da suke gaban ki zaki ya fara karanto mana
kaga ni ma na kasa samu amma dai bara mu ya hau to bismillah
ai wala a tare ai rage zuwa to sakonnin Facebook din da muke tare da shi shine kamar akwai sako daga Muhammad Usman yace hakika cuta ya koma kan maganar cuta mai karya garkuwar jiki hakika cuta mai karya garkuwar jiki wata abace da ya kamata a ce mutane sun din tsangwama kenan akai yace sai kuma sani mai langelange ne ko yalwai ya wuri yace babu shakka kuskure ne tsangwamar su shi kuma yace Muhammad din yace hakika cuta mai karya garkuwar jiki cuta ce wadda jama'a suke nuna ko yake sanya ce suke nuna kyamar mai dauke da ita eh to ya kamata kan a daina sai ga Musa Said Umar yace VOA me yasa ba a samun ku a simple radio ku tashi lafiya
ai to simple radio wato radio kawai ta gida haka
ta gida eh oh kamar AM haka da wani
AM haka da FM haka
ai saboda muna da nisa ne mun nisa sai ka shiga SW ko ba AM ba kai sashin zaka samu murya a Amurka sannan in kuma kana da waya kamar yanzu yanda ai kuma da sakon nan kawai ka fada cikin Facebook live in Allah ya sa akwai data sai ka saurare mu lafiya da hankalinka kwanci
kenan ba sai kai wani matsala ba
to ga sakon Muhammad Danjuma shi kuma yace kowane cuta muna roƙon Allah ya bamu maganin ta kenan ko tashin Allah ya sa amin to Allah ya bamu saukin ta sai kuma mu je kai tsaye akwai to gashi wannan tufin zamani da zamu tattauna da shi dai layi ya tabure shi kai shi kanga yanzu ya aika da sakon cewa layi fa ya burkice mushi
to in Allah ya da zamu ƙara neman shi wani lokacin kenan
to Allah ya samu dace to Hafsa daga cikin dan binciken nan da kika dan tuntuko mana nan akwai wasu manyan sakonni a ciki
kware da gaske
wanda ake buƙatar a ce an cimma musamman maganar lafiya maganar inshoran lafiya jiya shi ma director yayi maganar ta naka cewa maganar inshoran lafiya suna tattauna da hukumar lafiya ta Najeriya ne maganar cewa ya za a yi in mutum yana dauke da wannan ciwo ya zama yana da wani inshora da yake dan kira ko daga albashi ko daga kasuwa da yake kasuwanci domin me abinda ake so shine ya zama yana dan wata ajiyar da zaki ga ya samu a halin magani cikin kwanciyar hankali da sauran duk wasu abubuwa da ya kamata a ce yana
kuma kasan aka fara shan magani ka bar ba a son a tsaya mutum ana son kullun ya kasance yana shan maganin sa
yawa
saboda haka dole ne a samu yadda za a yi da zancen inshora din nan jama'a su samu yadda za su samu magani cikin kwanciyar hankali
eh to shine a yanzu kinga a cikin wannan sakonni da nake magana akwai suka ce ba za a bar wani a baya ba ko yaya dole ne a ce an daukowa shine ba za a bar no one will believe behind shi so ba za a bar shi kowa a baya ba dole a tafi da kowa sannan kuma suka ce maganar HIV tuberculosis wato tarin fuka kenan da maganar na ciwon hanta shi ma dole a hada karfi domin a ga cewa ana ba su magunguna da sauransu sai kuma maganar cewa su samu affordable care irin kuɗi da cikin sauki ko magani da zasu iya samu da makamantan su so ina ga gashi ya dawo bari mu ji ko minti ɗaya ne layi yayi tsaya amma mun sake samu shi assalamu alaikum
to shikenan babu
yawa assalamu alaikum kana jin mu hello
to mun ka wannan layin da
ai su fi kan yau layi ya maka sufanci
to kamar ni ina da dan binciken da nayi wanda muka yi dazu tare akan wannan cuta ta watan HIV ko SIDA watan aka ce lafiyayyen mutum na da T cells shine sune
kaman
kwayar jini yawa to lafiyayyen mutum yana da watan kwayar halitta ta jini 500 zuwa 1000 a jikin sa amma ana son a fahimtar da mutane cewa HIV daban AIDS daban sai kana da T cells din nan sun sauko sun kai 200 shine za su shine ake cewa kana da watan AIDS
wato ya sauka
wato
ya zama taimu
eh shi sa ake gaya mutane su ci gaba da shan magani
saboda ya tsaya a wannan area
haka yake idan suna kula da kansu suna ci gaba da shan magani komai zai yi sauki
eh to to Allah ya sa mu dace
amin amin
to wannan gashi sufi bari mu sa waka ka ta hadisa gaban tunda dai ba mu same ka ba
mu waki hadisa gaban
to sakon da yau da gobe zai isar shine a madadin dukkan mu na sashen Hausa na murya Amurka muna fatan alkhairi ga duk mutanen da suke dauke da wannan ciwo mai karya garkuwar jiki da kuma fatan cewa tsangwama za ta kare a duniya wata rana sannan kuma kowa ya samu yancin samun magani da walwala inda irin abin da yake da mu
sai za
a madadin dukkan kowa da kowa Usman Ahmad Kabare ne a wajen
hadisa to sannu biya ta dare
ya ka mu da hadisa to kun yana kawo